أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جبار المسلمين من قارو غوديا غا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومين cikin ikon sadakatara wasa ya ba mu ikon sallatar wannan sallata asuba a cikin jami da fata Allah subhanahu wataala ya ba mu tarin ladin da ke ciki, kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara karfafa guyo mu akai, kuma Allah subhanahu wataala ya shirya mana ayyan ya tarbiyanta mana da su tarbiya ta addinin musulunci. A yau muna safiyar Lahadi 24 ga watan Sha'ban. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1446, wanda ya daidai da 23 ga watan 2, watan Fabrairu na shekara 2025 miladiya. Jiya mu dan jan hankali da tunatarwa cewa hakika mun zo ƙarshen wannan wata na Sha'ban, muna dab da ƙarewarsa, muna dab da shiga fuskantar watan Ramadan, wata mai albarka, wata mai falala. Me ya kamata mutane da wani shirye-shirye ya kamata mu yi wa wannan wata? Saboda haka yanda ya kamata mu fuskanci wannan wata na Ramadan, insha Allah za mu ƙara a kai yanda ya kamata mu fuskanci wannan wata, da kuma falalar raya masallaci, kuma har ma da yada alqur'ani, ko ba da sadaka ta alqur'ani, ko sayan alqur'ani da raba alqur'ani a irin wannan lokaci mai falala. Da farko dai, kullun ɗan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala, wasiyar da Allah subhanahu wataala yake yi, mu ji tsoron Allah, mu bi Allah da takawa. Mun yi bayanin muhimmancin takawa a jiya. Mu sani nan da wasu 'yan lokuta ko 'yan kwanuka da ba su huce kwana 6 ba ko 7, saboda haka al'umman musulmai za mu shiga cikin wani wata na farin ciki, na falala, wata na daraja, wata mai albarka, wata na kyauta, wata na kyautatawa, watan rahama, watan gafara. Shi ne watan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa shahrur Ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Allah ce wannan wata ne na Ramadan, allazi unzila fihi alquran. Idan ba ka san watan Ramadan ba, Allah ya ce a cikin wannan wata na Ramadan ne muka sabkar da alqur'ani. Shi kuma wannan alqur'anin hudan linnasi, shiriya ne ga mutane, al'umma gabaki daya, wa bayyinatin min alhuda wal furqan, hujjoji ne dalilai ne da suke nuni karara akan bambance tsakanin tsakwaya da tsakuwa tsakanin baki da fari tsakanin gaskiya da ƙarya. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya farlanta mana wannan azumtar wannan wata domin mu samu matsayi a gun Allah subhanahu wataala, mu samu gafaran nan da rahaman nan da jin kanna. Shi ya sanya Allah ce faman shahida minkum shahara falyasumhu, duk wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara watan Ramadan ya kama yana raye, Allah ya sanya Ramadan ya kama kana raye kina raye, Allah ce falyasumhu, kai kokari ka azumci wannan wata, ki kokari ki azumci wannan wata. Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai sunnanta mana bayan Allah ya ce mu azumci watan Ramadan, shi kuma manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata garshi sai sunnanta mana tsayuwa a cikin watan Ramadan, ma'ana yin qiyamul layli, salloli nafilfili. Kuma ya faɗa mana falalar da take ciki, manzon Allah ya ce man qama Ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi, duk wanda ya tsayuwar Ramadan, ma'ana duk wanda ya sallolin nafila a cikin watan Ramadan daga farkon dare har ƙarshen dare, ma'ana in ma kai a farkon dare, in ma kai a tsakiyar dare, in ma kai a ƙarshen dare, amma sharadi imanan wa ihtisaban, kana mai ban gaskiya imani da haka, wata sabon kuma kana neman wannan lada ki da gaske, kina so Allah ya baki wannan falala da wannan rahama, gufira lahu ma taqaddama min zambi, garanti manzon Allah ce to Allah ya gafarta maka duk abin da ka gabatar, duk abin da ke gabatar da su dubanki, matukar kin tsarkake niyya, ka tsarkake niyya. Bayan haka kuma Allah bai bar mu ya kara mana wata falala akan falala, wani bonus babba. Saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya sanya mana a cikin wannan watan akwai wani dare guda ɗaya kwal, khairu min alfi shahr, daren da ya fi wata dubu ibada a cikinsa, idan ka dace kika yi dace da wannan dare guda ɗaya kwal, Allah ya karbi ibadunka na wannan dare, to kafin ka samu ladan recompense wannan dare sai ka yi wata dubu kana ibada ladan shi kawai. In sallah kai Allah ya karba sallah, in sadaka kai Allah ya karba sadakar, sai kai wata dubu. In zumunci kika yi Allah ya karba wannan zumuncin, sai kai wata dubu ko ki wata dubu kina irin wannan aiki kafin ki samu ladan wannan ibada guda daya. To da Allah ya wa ta yaya zan yi wasa da wannan abu? Saboda haka wata ne na hakuri, as-sabr, watan Ramadan watan haƙuri. Shi kuma haƙuri, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana haƙuri sakamakonsa gidan aljanna, duk mai haƙuri. Amma haƙurin da aka yi dan Allah, kaga duk wanda aka ce yi haƙuri to an maka ba daɗi ne, an saba maka ne, an maka ba daidai bane ba. Amma duk da haka sai Allah ya ce fasbiru, ya ayyuhal ladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu, dan ma kaka ce kai ai abun ne, Allah sai ya kira ce ya ku masu imani isbiru, rayuwar nan tana da wahala, rayuwar duniya sai da hakuri, isbiru, saboda ku yi hakuri ku haɗiye, ka haɗiye, rayuwa tana da wahala a gidanka ma sai kayi haƙuri, dan ayyanka sai kayi haƙuri, da iyalanka sai kayi haƙuri, da ƴan uwanka sai kayi haƙuri, kai lokacin da ranka ma sai kayi haƙuri. Wata rana kai da kan naka zaka tashi ka ji ran tana baci, kana wani kumbura, kana kaza, ka rasa ba san ba kasa. Saboda haka Allah ce isbiru, amma ka Allah ce ƙara wa sabiru, kai ai abin nayi na kaza kaza, Allah ce kara, isbiru ai mun yi hakuri mallam Allah ce to sabiru kakwara ai mun kara abin akwai reni akwai walakata ga Allah ce warabidu khiribat mana ku daure daure jumre to watan ramadan watan hakuri ne watan lada hakuri shi kuma sakamakon sa gidan aljanna watan ramadan wata ne na yalwatawa na farin ciki kowa yayi shi a yalwace kada ya kasance kai kadai ka shiga ka so dan mai dan mai kokaci kai kadai da kai sai iyalin a'a bi ya da kowa ya samu wannan falala yadda aka yi da yin wannan kokari wani ya sha ruwan yi kokari ba shi abin da zai ci shi ma ya ji dadi dadin nan da ya ji da kacciyar da shi kai ka ƙara samun lanki biyu ka samu ladansa ka samu ladanka ka ciyar da mutum 10 to ka samu ladansu ka samu ladan naka ka ciyar da mutum 20 ka samu ladansu kaga kai ayyini guda ka samu ladan azumi 21 ka ciyar da mutum 50 ayyini ka samu ladan azumi 51 muqaddara ka dage kana ciyar da mutum 50 20 da naka kuma Allah subhanahu wataala ya karbi wannan na azumi naka wannan ibada taka lissafa in goma goma ne ba a kullun kai kullun ladan azumi 11 gare ka kan lissafa zuwa 30 11 zuwa 30 ko 20 zuwa 30 ko 50 zuwa 30 duka waɗannan rahama ce da falala ce ma'ana dama ce Allah subhanahu wataala ya ba mu kai sakaki to ga lokacin ratrafa shi ga lokacin ratrafa shi kai sakaki shedan ya sha da kai kai kuma ga lokaci kai ma Allah ya baka na ka dauke shi ka wulwula ka kwantsama duk wannan ita ce rahabar da Allah ya mana yan uwa kai sakaki a wata 11 nan shedan yana ta wasa da kai shedan yana wasa da ke to ga lokaci dama Allah ya baka an dau kafa an baka ka daga sama sai inde baka yi wulwula ka kwada shi da kasa kai ma domin me duk an daddaure maka shi fa an rufe kofofin wuta an bude kofofin aljanna an daure shedanin kuma an baka kafar shi kawai ya rike ka kada kaga sai ka zama solobi duk wannan rahama ce da kabna da Allah yake mana shedan ya maka duzu 0 ko on 0 to ga dama Allah ya baka wanda zaka iya mushi dukkan limka galimka kai ta wani abu da ta yan kwalla da suke ce ramantada ko menene ere ramantada to ita ce fa shedan ya ci ka ya maka 11 a banza to ga wata guda ɗaya Allah subhanahu wataala ya baka sai ka mushi ramantada yi ko ta yan kwallo saboda haka wallahi ɗan uwa kan yi wasa na biyu kuma dama ce Allah ya baka baka sani ka sake tarda wancan ramadan na gaba ko bai to saboda haka ga dama biyar ramadan kamar wanda shi ne ramadan ɗinmu na ƙarshe saboda haka wata ne na sadaka kuma wannan sadakar ba abinda aka iyakance maka aka ce sai ka zaba ko in kadan insa ko kudin rekrasa in ka ne dauki ka bada sadaka fi sabilillah lullum ka ta ake shaharun fi tudaif alhasanat wata ne da ake lullum ka ayyuka na kwarai watuqal alasrat wata ne da ake sarar ake kankare zunubai din lafuka da kai wa Allah da kai to awartar ramadan Allah na kankare su wato jabu da'awat wata ne da ake karbar addu'o'i duk marhuma fi ramadan fa huwa marhum, duk wanda Allah ya ji kansa ya sanya shi cikin rahama a cikin watan ramadan, duk wanda ya samu rahamar Allah a ramadan, wallahi ka zama bawa mai rahama a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda kuma ramadan ya kare Allah bai shiga kansa bai shiga cikin bayin Allah masu rahama ba, to ta kare maka dan uwa, ta kare miki. Duk wanda bai yi guzuri ba a cikin watan ramadan, guzurin da zai tafi da shi alƙiyama, to wallahi wannan shine in ka ji dan asara fa huwa malum, abin zargi, abin tabewa, abin asara. Dan uwa, yar uwa, kai idan baka nemi riba ba, idan baka ribanta ba da watan ramadan, to da Allah sai wani wata kake so, da wani wata, a wani wata ne zaka samu ribar ko zaka ribanci, wani wata ne zaka ribanta fiye da ramadan? Babu watan da Allah ya sama irin wannan falala, ya zuba masa irin wannan rahama da gafara kamar watan ramadan. Dan uwa, a watan ramadan ne ake kusantar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a dab da kai, kusa da kai. In ka kuskura ramadan, ke kuskura ramadan ya fice, to ka yi nisa da mahaliccinka, ko kin yi nisa da mahaliccinka, kuma nisan da ba za ka iya ribanta wannan dama ba. To ga dama Allah ya baka a kusa dab da ya kamata ka ribanci ubangijinka, ki ribanci ubangijinki. Ya rage a remu ikhlasin niyya, kowa ya tsarkake niyyarsa, za ka azumci watan ramadan da ikhlasi, tsarkakan niyya, da gaske babu wasa, da gaske za ka kwashi wannan gara bata da ke ciki. Saboda haka mi gaugawa cikin aikata ayyuka na da'a, ayyuka na alheri, yawai ta kyauta iri-iri, mu yi sabon lumfashi, mu sha dogon lumfashi mai lafiya a cikin watan ramadan. Domin ka sani, ki sani ɗan'uwa, mafificin aiki shine aikin da yake da amfani, aikin da amfaninsa yake da yawa, kuma aka kyautata shi, to ga dama ta zo ramadan zai zo, ka yi aiki mai amfani kuma ka kyautata aikin. Bayan haka kuma mafificin aikin, kuma aikin da aka ci gaba ladansa yake tafiya, kuma aikin da bai tsaya ba alherin yana zuwa. Saboda haka dama ce da mu ta ayyuka, ciyar da miskin, ciyar da mai azumi, shayar da mai azumi, kyauta ga mai azumi, kyautata wa mai azumi, hanyoyi ne masu amfani a addinin musulunci. Bayan haka sai raya masallaci, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu da mu raya, mu girmama masallaci, mu kula da masallaci, mu ambaci Allah a cikin masallaci, mu kusanci Allah a cikin masallaci, mu girmama masallatayya. Saboda haka raya masallaci yana kankare zunubai gabaki ɗaya, raya masallaci yana limka ladan bawa ko baiwa, raya masallaci yana ɗaukaka darajar bawa. Domin Allah ne da kanshi faɗa, ya ce innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Allah ce to wanda kaga yana raya masallaci, ina za ka masallaci, ina ka fito masallaci, ina za ka aikin Allah, ina ka fito aikin Allah. Allah ce man amana billahi, sai wanda suka yi imani da Allah. Duk wanda kaga zuciyar shi ta ta'allaka da masallaci, manzon Allah ne ya faɗa, ce idza ra'aytumur rajulu ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Manzon Allah ce inda kuka ga mutum zuciyar shi ta ta'allaka da masallaci, yace wallahi manzon Allah ce fashhadu lahu bil iman, ku sheda wannan bawa yana da imani. Duk wanda zuciyar shi ta da Allah, ka yaro ko babba, namiji ko mace, manzon Allah ne wanda shi da ce fashhadu lahu bil iman, ku sheda wannan bawa yana da imani. To kaga Allah subhanahu wataala da kanshi yace innama ya'muru masajida Allah, ba masu raye masallacin Allah, ɗakin Allah, a wanke shi, a share, a gyara, a zo a yi sallah, a yi karatun Alkur'ani, a yi wa'azi, a yi nafilfili, a yi duk abin da ya dace, a kula da shi, da gininsa, da komi, da tsabtarsa, a sa mishi turare, a yi kaza. Allah ce man amana billahi, wallahi sai masu imani da Allah su ne suke haka. Kaga mutum ya mai da masallaci kamar ɗakinsa. Duk yanda zai share ɗakin sai ya goge ta, goge ta, yi kaza, a sa turare, sai mai imani. Man amana billahi wal yawmil akhir, da ranar lahira, wa aqamas sala, in kaga kuma ana gyara masallaci sai masu tsaye da sallah, wa ata zakka sai masu bayar da zakka, wa lam yakhsha illa Allah, ba sa jin tsoron kowa sai Allah, fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, Allah ce wannan tabbas, a sa duk inda ta zo tana nufin tabbas haƙiƙa, Allah ce waɗannan bayi za su kasance daga cikin shiryayyu. Allah ka sa mu cikin bayi ka shiryayyu. Saboda haka raya masallaci nau'i biyu ne. Nau'in farko shi ne akwai raya shi na zahiri, shi ne gina masallaci, ƙawata masallaci, kulawa da masallaci, tsabtar masallaci, share masallaci da sauransu. Ya tabbata hadisi a baiwar Allah da take share masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ta rasu, aka je aka binne ta, ba faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kwana biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga da masallaci kakal, ya ga babu wanda abu ya taba, ina baiwa Allah da aka ce ta rasu, ya ce kuma ta rasu ba ku sanar da ni ba, ya ce ku tashi, to zama bai same ku ba, sai da manzon Allah ya ji har kabarinta ya yi mata sallah. Me ya yi aikinta? Share masallaci, gyara masallaci, tsabtace masallaci. Dan uwa kana yi? Kina yi? Ka yi wa sakamakon gyara masallacin. Hadisi ya tabbata Usman, Allah ƙara masa yarda, ci manzon Allah ce man bana masjidan lillahi ta'ala bana Allahu lahu baitan bil janna, duk wanda ya gina wa Allah subhanahu wataala masallaci, Allah sai ya gina mishi gida a gidan aljanna. Ko mun ƙanantarsa? Saboda haka wannan misali yana nuna mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya taimaka akan raya masallaci ko da ɗan ƙanƙanin abu ne, to ya cancanci samun wannan lada. Wannan kuma falala ce mai girma. Nau'i na biyu, raya masallaci ta ma'nawiya, mai babban shi ne, babban hadafi shi ne sallah, zikiri, addu'a, karatun Alkur'ani, ma'ana da dai duk sauransu. Saboda haka mu dage ƴan'uwa, buga Alkur'ani, raba Alkur'ani, raba littattafai, a karanta, to wani ba ƙaramin alheri ba ne ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama Alkur'ana wa 'allamahu, mafificinku shine wanda ya karanta Alkur'ani, ya koyi karatun Alkur'ani kuma ya sanar da shi. Da yawa kun ga yau wannan guri inda yau mata suka ba maza, suka ba maza fintin kau, wallahi maza sai kun yi da gaske, kun dage akan kwadago, ana can ana ta neman duniya ba karatun Alkur'ani. Yanzu mata sun dage karatun Alkur'ani suke so tsaye. In ka ji wata baiwa Allah tana rera maka Alkur'ani, kai ka ce yanzu ya sabka. Yanzu ka samu a kewaya, ka samu makarantun mata ga shi na bartak, amma ka samu guda ta maza, aiki ce. To Allah ya sauke muku, wallahi sai kun yi da gaske, a gyara. aje a karanta alqur'ani manzo Allah ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafificin ku wanda ya karanta alqur'ani kuma ya koya saboda haka mudaji yana daga cikin watan ramadan din nan mudaji ayyuka na kware a cikin su bozala sallallahu alaihi wasallam ce idan mutun ya mutu komai ya yanke fa sai sadaqatu jariya abubuwa guda uku daga cike ce sadaqatu jariya sadaka mai gudana ma'ana sadakar da zaka bari a bayan ka ma tana amfani ka sai littattafai ka aje ana karantawa to saboda haka ladan yana zuwa ka gina masallaci ana ibada ladan yana zuwa ka gina makaranta ana karatu ladan yana zuwa ka gina rijiya ana shan ruwa ladan yana zuwa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khairan wa 'azama ajra wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim Allah ce duk abin da ku gabatar ga kawunan ku na alheri za ku samu wannan abun agun ubangiji huwa khairan yin haka shine mafifici mafi alheri insha Allah wa a'azama ajra kuma shine mafi girman lada wastaghfirullah ku dinga neman gafara Allah kurakure da akai laifuka da akai a yau ta istighfari istighfari yana kawo sabon arziki yana bude hanyoyin da to hanyar da ta toshe istighfari yana bude ta istighfari yana haskaka ma bawa mudage da istighfari wastaghfirullah kune mai gafara Allah inna Allah ghafurur rahim domin Allah mai gafara ne mai shin kai ɗan uwa mun dan ja lokaci annan ya kamata mu tsaya da fatan abin da makaranta daidai Allah ta rahama cikin ladan abin da kuskure Allah ya fi mana bukatotin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata Allahumma ja'alna mimman sabu shahr wa adraka laylahu Allahumma balligh mar ramadan اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم الله ساكن على الهيري